من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله من الله سبحانه وتعالى وديا da ya sake tara mu a wannan masallaci na Sara'idi a nan garin da mazaran bayan wani dogon hutu ko ne ya wuce hutu ma za a ci an jima an huta da yawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya muna gaman katar cikin abin da za mu karanta abin da za mu ji insha Allah yau muna sha 8 ga watan Safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda shine daidai da 16 ga watan 10/2019 karatunmu na baya muna cikin suratul baqara ya qawadul qur'aniya da muka saba aya ta 150 152 insha Allah fazkuruni azkurukum nan malam
sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fazkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
الله سبحانه وتعالى bayan ya wadi nima da Allah madaukakin sarki yama wannan al'umma ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kace fazkuruni azkurukum ba na ku ambace ni in ji madaukakin sarki ni kuma zan ambace ku ba na zan tuna da ku washkuruni wala takfurun kuma ku muni godiya kada ku muni butulci kada ku kafirce wannan ayar tana karantar da mu cewa Allah madaukakin sarki yana fadakar da mu cewa duk lokacin da bawa hal duk kowane halin da ka shiga ya kamata a ce kana ambaton Ubangiji subhanahu wataala tun daga azkar wanda zaka yi azkar al-masa' wal-masa' was-sabah irin zikirin da ake na sahiya irin zikirin da ake na marece mana musulmi ya zama to dukkan rayuwar shi ta kasance da'a ce da Allah madaukakin sarki to wannan shine mana tuna Ubangiji to kenan in haka ne halinka to duk lokacin da ka shiga cikin wata damuwa ko ka shiga cikin wani kumci ko ka shiga cikin wahala to shi ko Allah subhanahu wataala zai tuna da kai kenan ya tsame ka ya hudda ka daga cikin damuwar da kake akwai ruwaya daga Sa'id ibn Jubair yake cewa uzkuruni bi ta'ati azkurukum bi maghfirati mana Allah subhanahu wataala kamar yana ce mini yana ce mana ku riga tunawa da ni wajen yi muni da'a duk umurnin da Allah ya yi ya zamanto muna yi to shi ko Allah madaukakin sarki zai tura da mu wajen gafara kenan duk abin da zaka yi Allah subhanahu wataala sai gafarta maka har sai sun tabbata wanda suke masu yawa Allah subhanahu wataala yakan ma bawa gafara wajen da'a tun daga alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi an ganta yake cewa idan mai alwala zai alwala dugo na hurko na ruwa da zai faɗi a kas Allah zai gafarta mishi zunuban shi idan mutum yayi sallah ta farilla Allah zai gafarta mishi zunuban shi Allah yana gafarar zunubi daga juma'a zuwa juma'a daga ranar arfa zuwa ranar arfa daga ramadan zuwa ramadan mana kenan akwai da'a da yawa wanda mutum yake yi to shi ko Allah madaukakin sarki sai ya mishi gafara sai ya gafarta mishi irin laifukan da yake wasu ma laifin wanda bai san su ba da kuma wanda ya sani a cikin wata ruwaya Allah subhanahu wataala zai tuna da bawan shi bi rahmati kenan da rahama ta ubangiji ita ko rahama ita ce albarka game da wanda yake raye rahama ga wanda yake macece shine Allah ya sa shi gidan aljanna ma'ana kenan ba aikin ka bane kadai a'a akwai ga mankatar na ubangiji madaukakin sarki da kuma aiki da kai wanda yake salih a wani hadisi ingantatta Allah subhanahu wataala yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi Allah ce wanda ya ambace shi a cikin zuciyar shi kawai kai haka kana zamani sai ka ambaci ubangiji ka tuna da shi to Allah madaukakin sarki shi ma zai ambace ka wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu Allah madaukakin sarki yace in ko mutun ya ambace ni a cikin wata jama'a kamar taron mu haka wani ya ambaci ubangiji ko kuma wannan ambato ne muke na ubangiji subhanahu wataala to Allah zai ambace mu a cikin wasu al'umma wasu jama'a wanda suke sun yi alheri sune mala'iku to kaga wannan ba karamar fadala bace mana ana so bawa ya zamanto a kowane lokaci yana tare da ubangiji shine mana fazkuruni azkurukum riwaya ta Imam Ahmad daga Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة شو الناديس يا هو تؤهيلي الله سبحانه وتعالى كتشو يا كي آدم إنك أم بتشين إذا أم بتشيكا إذا كتنا دني حاجة كم إذا إنك أم بتشين سكين جماعة نيوكم إذا أم بتشيكا تكيم جماعة تملا يكو إنجو بنجيجي ما دوكت سركي sai Allah ya ce wa inda nauta minni shibran danautu minka zira'a inda mutun zai kusanci ubangiji dani guda na hannu haka to Allah shi kuma zai kusance shi zira'i ma'ana ke daga nan har zuwa nan mana duk abin da zaka yi sai Allah ya lullumka maka wa inda nauta minni zira'a danautu minka ba'an in ko mutun ya nuhaci ubangiji ya kusance shi zira'i guda kamu daya to shi ko Allah zai kusance shi gaba guda ma'ana sai an lullumka wani daga fadalata ta ubangiji subhanahu wataala gabayu wanda suke zakirai wanda suke masu tuna ubangiji wa in ataitani tamshi ataituka harwala sai Allah ya ce in ko mutun ya zo ma Allah yana tahiyya misali mutun zai zo masallaci ko zai je wajen wani aikin alheri yana tahiyya a hankali to shi Allah madaukakin sarki zai zo mishi da tahiyyar da ta wuce wannan da gaugawa ko kuma da gudu-gudu manawar duka Allah madaukakin sarki yana so ya nuna mana na cewa lalle tabbas in dai bawa ya ambaci ubangiji to sai ubangiji ya lullumka ambatan shi a wajen shi a cikin bayu ko duk wanda ya samu ambatan ubangiji to shine bawa salih shine wali na Allah madaukakin sarki wannan siffa ce ta waliyan Allah don ku san ba wali ba wasu mutane bane daban wanda ba mutane ba bayan Allah ne ba wani jini bane a ce sai ƴan garin suwa ne jinin malam wani su ne waliyai wanda duka yana daga cikin ma'ana tsukakkiya wanda ake ba wali idan an ce wali duk mutumin da yake majibincin ubangiji ya sa ido dukkan abin da zai umurnin Allah ne abin da zai bari hali ne na Allah da manzon shi to wannan shi ake kira da wali shine Allah subhanahu wataala ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kuma a lokaci duk wanda ya zamanto masoyin Allah ne wanda ya zo mai taimakon addinin Allah mai taimakon manzo sallallahu alaihi wasallama sunnar shi wanda ya zamanto mai soyayya ga bayin Allah mu'minai wannan shi ma ana kiran shi wali to haka kenan wannan hadisi ne wanda yake hadisi qudsi mana hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito shi daga manzo kai tsaye daga Allah kai tsaye subhanahu wataala Allah kuma yake bayanin bawa kusantar shi da ubangiji to wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yaya mutum yake kusanta da ubangiji ana kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki ne da nafiloli lokacin da mutum ya kare duk wata farilla da ya zamanto tana kan shi dai ta farilla wajibi ne aiki da zaka yi na wajibi wanda Allah ya dora maka misali ka yi sallar farilla guda biyar sai kuma kake yin nafiloli kake yin sallar dare bayan ka yi azumin Ramadan ka kare wanda yake na wajibi sai zamanto kana yin nafiloli na litinin da alhamis ko kuma a ayyamul bid kwana uku uku sha biyu sha uku sha biyar to waɗannan su ne irin ayyukan da suke kusantar da bawa zuwa ga Ubangiji, amma su na farilla na tilasin. Idan daga cikin bayu idan aka samu wani irin mai wannan kokari, to shine akan sa shi layin masu ambaton Ubangiji subhanahu wataala, layin waliyan Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce washkuruli wala takfurun, ya kamata ku gode mini ko al'umma ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma kada ku kafirce mu Ubangiji. To wannan umurni ne da Allah madaukakin sarki, kada duk wanda ya zama tuna ambaton Allah, to kaga wannan bai dace ba a ce ya kafirce mu Allah subhanahu wataala. Kafirci shine butulci, duk nimar da Allah ya ma bawa ya rihe ta, ya nuna kamar ba a mishi ba, to wannan shi ma yakan zamanto kafirci, banda kafirci wancan babba wanda zai ce babu Allah, bai yi imani da Allah, to akan samu kufur kuma wanda yake asgar. Shi yasa Allah madaukakin sarki alqur'ani mai girma ya ambaci manoma da kuffar, saboda suna sa tsaba a ƙasa su binne, wannan sifface aka samu suna kuffar. Kenan idan aka ce kuffar daga cikin bayan Allah, ko da mutum mai imani ne musulmi ne, to shine wanda Allah ya mishi ni'imomi amma sai ya nuna kamar ba a mishi komai ba, kenan kamar ya binne, mutumin da baya godiya da Allah madaukakin sarki. Wannan kuma ba ta daga cikin siffofi ta bayan Allah. Shi yasa Allah ya ce washkuruli wala takfurun, sai ga mutum kadai dan Allah ya hana shi arziki, ɗaya ne daga cikin abubuwa ni'imomi da Allah yake ma bayu, sai ga mutum ya kafirce, ya fantare, baya ma Allah da'a, baya ganin Allah ya arzuta shi da komi, gashi lafiyayye, gashi Allah ya mishi komi, ta yi da iyalin shi, ga uwan shi, ga baban shi, ga makwabtan shi, ga yan uwan shi, yana rayuwa, yana watuwa, yana tashi a kowane lokaci, kadai dan Allah bai mishi ni'ima guda ba, ita ce ta arziki, musamman a zamani na yanzu, sai mutum ya ga Allah kamar bai mishi komi ba. Wani ma Allah ya bashi dukiyar sai dai ba da yawa bace, amma sai ya zamanto bawa mara godiya, sai ga kamar Allah bai mishi komi ba. To ita kuma ni'imomin Allah subhanahu wataala yawa gare ta, kada mutum ya takaita ni'imar Allah ga arziki kadai. Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid, ana so kowane lokaci bawa ya kasance mai godiya duk abin da Allah ya baka. Shi yasa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala da ya wani babi a cikin littafin shi da Sahih yake cewa babu az-zuhd fi dunya wa taqalil minha wa fadl al-faqr, babin da yake magana akan gudun duniya da kuma takaita duniya da kuma fadalar talauci. To shine malamai suke ta bayani ya za a gane fadalar talauci. To shine ake magana akan wanda yake faqir kuma shakir, to wannan shi yana da fadala. Duk lokacin da aka samu talaka amma kuma shakir ne, ma'ana mai godiya ne, yana gode ma Allah tunda Allah ya bashi da lafiyar shi ma kadai ya isa, to wannan shi ne yake da fadala a gobe kiyama. Amma idan aka samu faqir wanda yake gairu shakir, bai ya godiya Allah subhanahu wataala, jaje ne aikin shi, to ba zai samu wannan fadala ba. Malam sai kawo hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa harkon wanda za su shiga gidan aljanna su ne fakirai da miskinai, saboda masu hali ana ta musu hisabi, dukiyar ta ina ka same ta kuma ta ina ka kashe ta, kaga wannan ba karamin nauyi bane. To shi ko talaka daman bai da wannan nauyin, kuma dukiya ba ta shagaltar da shi ba zuwa masallaci ko zuwa makaranta ko karatun Qur'ani ko azkar, shi ko mai hali so da yawa bai da lokaci, ana saman bulaguro ko ana lisahi ko kuma an yi asara ana bakin ciki, babu azkar, babu lokaci na zuwa makaranta, babu lokaci na karatun Qur'ani, kenan sai zaman tola dan shi ya takaita, kuma ga nauyin hisabi. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce shikenan sai kaga talakawa su ne farko da miskinai. Ma'ana nan Allah madaukakin sarki yana so ya nuna cewa lalle tabbas mu kasance daga cikin masu godiya, kuma wani fadala da mai godiya ke samu shine ƙarin arziki. Da arzikin da Allah ya baka idan ka zamanto mai godiya ne, to Allah sai ya ƙara maka. Idan an ce arziki, kada ku takaita shi da kuɗi kawai, lahiya ma arziki ce, ilimi shi ma arziki ne. Mutum ya ga Allah ya sa shi bawan Allah, yana bauta Allah, yana sallah biyar a cikin jama'a, yana bin iyayen shi, yana kyautata ma makwabtan shi da iyalin shi, ma'ana ibada, mutum ne salih, wannan shi ma arziki ne. ba dole ba wai sai kudi so da yawa mutane tunanin su yake takaituwa lisahimu yakan tsayawa akan da an ci arziki kudi to zaka samu mutumin da Allah ya bashi arzikin na kudin idan bai bashi arziki na lahiya ba na kudin wanda bai an wara mishi komi saboda bashi da lahiya to saboda haka Allah madaukakin sarki idan ilimi ne ya baka arziki ne idan kai godiya sai Allah ya ƙara maka haka idan mulki ne idan kai godiya Allah sai ya ƙara maka haka idan dukiya ce haka ƴaƴa su ma arziki ne idan Allah subhanahu wataala ya baka kai godiya sai ya ƙara maka to wannan shine kasancewar bawa da kirki to wayyazu billah sai kaga wani yana kai jaje kamar kai ka ce yana kai jajen Allah wajen wani wanda shi kuma wannan wani bai iya amfana maka komi bai iya ƙara ka bai rage ka hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa duk abin da Allah ya arzuta yace mutum sai ya arzuta da shi na lahiya ne na dukiya ne na yaya da dabi ne da mulki ne to in mutanen duniya duka suke bassa so mu ban ma san wane ban ma so ya mallaki kaza da kaza to wallahi sai ka mallake shi to kuma inda za a ce mutanen duniya sun yi son ka kai kai ne wane suna son ka to amma Allah bai kaddari ba sai kai kudi Allah bai kaddari ba sai kai ƴaƴa ko mulki ko abin da ya kama da wannan to ka tabbatar da cewa wannan mutanen ba sa iya amfana maka komi a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa inda za a ce aljannu su hadu da mutane da aljannu na farko da na ƙarshe ba sa iya amfana maka abin da Allah bai kaddara sai ka amfana da shi ba kuma haka bussa hana ka abinda Allah ya kaddara cewa sai ka samu idan dan haka bawon Allah na gari shine wanda zai ma Allah godiya a kowane hali kada mutum ya takaita cewa sai kana cikin jin dadi ne sai ka ce alhamdulillah amma lokacin da Allah ya jarabe ka da wani abu shikenan sai ka fantare ka kasa bauta Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sta'inu bis sabri was sala ya ku wanda kuka imani ma'ana ku nemi agajin Ubangiji madaukakin sarki game da haƙuri kuma da sallah wancan maganar da ta wuce tambaya akwai ni'ima da Allah ya ma bayu na aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama akwai ni'ima wanda ya kamata ka yi godiya a kanta to waɗannan abubuwan da wannan da'a da zaka ma Allah da manzon shi to sai ka nemi agajin Ubangiji su kuma wannan agajin zaka nemi su ne da haƙuri kai hakuri wajen yi ma Allah da'a umurni ne ko kuma nahani ne dole sai ka danna zuciyarka kai hakuri haka kuma ita ma sallah idan ka tsaida ta da haƙƙinta da duk wani ilimi na sallah ka san shi kake yin sallah ba wai dan kaga ana yi ba a karance kake yi to wannan sallah ita ma takan zamanto maka garkuwa ta ƙara maka kuzari wajen yi ma Allah da manzon shi da'a kuma ta ƙara ƙayyade ka wajen saba ma Allah da manzon shi sai ka cewa ka hanu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar inna allaha ma'as sabirin Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri can baya a cikin wannan sura aya ta 45 mun karanta kwatankwacin wannan ayar wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in Allah subhanahu wataala ya ku nemi tsarin Ubangiji ku nemi agajin Allah madaukakin sarki da yin haƙuri da kuma sallah to da malamai manganin da suka yi suna da yawan gaske akan cewa haƙurin da Allah madaukakin sarki ya kawo shi anan da kuma sallar da Allah madaukakin sarki ya kawo ta shin ana nihin mutum ya nemi agajin Ubangiji da haƙuri wajen yin sallah a'a koko da sallah da haƙuri ne mutum zai nemi agajin Allah wajen yi mishi da'a da kuma tsayawa akan addini wanda kuma wanda ita ce magana wanda take ta gama duka idan Allah sa ka mai imani to kada kai sakaki ka zauna ka ce amni shikenan tunda ni mai imani ne ina sallah ina azumi a dole sai kana neman agajin Ubangiji akan cewa ya tabbatar da kai dan kada aje ta lallabiya ta dauke ka kada ka kasance daga cikin hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa daga cikin bayan Allah akwai wanda zai rika aiki da yan aljanna yana tai tsakanin shi da aljanna zira'i sai wancan kaddara ta shi na cewa shi dan wuta ne sai ta tabbata sai ya aiki irin da yan wuta sai ya mutu kai tsaye sai ya shiga gidan wuta Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye shi kuma wani sai ka ganshi yana aiki da yan wuta iya tsawon rayuwar shi yana tayi har lokacin da karshen rayuwar shi ta zo sai ga Allah madaukakin sarki ashe ya kaddara yana cikin aljanna sai ya aiki na aljanna kuma sai shiga gidan aljanna shi sa daga cikin hadisai addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawayi musamman a cikin sujada Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kaga ci manzo ne Allah ya aiko shi addinin ka tukan shi yazo da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake addu'a ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka wanne ne daga cikin manyan addu'o'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kenan mu ya kasance mu yahi min babu aula ya kasance kana ma Allah addu'a a kowane lokaci ya Allah ka tabbatar da ni akan wannan sunna bota Allah da nake botarka da nake Allah ka tabbatar da ni Allah kada ka juya ma'ana zuciyata zuwa ga wani abu wanda ba kai ba to addu'a ce wanda ya kamata a ce bawa yana yin ta shine ma'ana wasayinu bis sabri was sala sai Allah ta wanda hala kabiratun illa ala khashi'in ita sallah ko kuma shi hakuri wani abu ne mai girman gaske amma sai ga masu tsoron Allah masu kaskantar da kai zuwa ga Allah wanda ba su da girman kai to zaka same su hakuri bai musu wuya kuma sallah ba za ta musu wahala ba kenan bayan Allah na gari to shine Allah subhanahu wataala sai ce inna allaha ma'as sabiri Allah madaukakin sarki na tare da masu hakuri mai iyace ta nusra mai iyace ta isti'ana kenan Allah zai taimake ka kuma Allah zai agaza maka Allah zai huda ka daga cikin wani bala'i da wani kunci da ka shiga in dai kai mai hakuri ne to Allah subhanahu wataala yana tare da kai to yana daga cikin abin da ya karamci a yanzu shi za ku ga mutane su diyawa mutiye kan sha wahala a cikin rayuwar shi ba komai jame wannan ba illa hakuri rashin hakuri mutum idan sana'a ce zai yi in ya kama yayi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu sai ce ai har shi bai gaba komai sai ya daina sai ya kama wata sana'ar da can ma ya shiga bai ido a ciki ba ya fara yana yi rashin hakuri sai ya sa kuma ya daina kenan iya rayuwarka kai a sana'a ma da kake yi baka tsaya ba ka nutsu kai ido a cikin wata sana'ar rashin hakuri sai ya haramta maka irin alherin da zaka samu a ciki to haka idan neman ilimi ne haka idan duk abin da ka sani in dai babu hakuri a ciki to da wuyan mutum zai ci gajiya abin da yake yi to balle kuma gaba ɗaya ka zo wajen ibada ta Ubangiji subhanahu wataala wanda dan ita ne Allah ya halicce mu dole sai mutum yayi hakuri bala ce lamma faraga Allahu ta'ala min bayani amr bishukri shar'a fi bayani sabr wal irshad ila isti'anati bis sabr was sala fa innal abda imma an yakuna fi ni'matin fayashkuru alaiha aw nikmatin fayasbiru alaiha bayan Allah ya mana bayani akan godiya to Allah sai yake mana bayani akan hakuri to nan kuma abu biyu ne sai ka samu wani bawa wanda Allah ya mishi arziki na komi na lahiya na ilimi na kudi da sauransu sai ka same shi mai godiya ne to wannan shine bawan da ake so irin hali wanda yake mai kyau ko kuma a ka same shi bawan Allah ne nagari amma kuma Allah ya jarabe shi da talauci ko Allah ya jarabe shi da rashin lahiya ko Allah ya jarabe shi da wani abu to shi ma kuma sai ya hakuri to wannan shi ma daga cikin bayoyin Allah nagari wanda Allah yake so kama ja fi hadis ajaban lil mu'min la yaqdi Allah lahu qada'an illa kana khayran lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamaki ga al'amarin duk mai imani Allah ba zai kaddara mushi wani abu ba sai in wannan abu ya zamanto alheri ne a gare shi ina sabatu sarra'u shakara kana khayran lahu in Allah ya sa jarba wanda aka mishi ta alheri ce sai ka same shi bawa ne mai godiya to wannan godiya sai ta zamanto alheri a gare shi wa in asabatu darra'a fa sabara kana khayran lahu in ku Allah ya jarabe shi ya mishi imtihani cewa wani abu wanda yake na cutarwa ne wani abu mara dadi sai ya hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi ma wannan sai ya zamanto alheri a gare shi kenan kaga abu biyu babu hasara game da su abun mamaki ne game imani to amma wanda ba imani ba shi menene halin shi in Allah ya mishi alheri yana godiya yana dariya idan Allah ya mishi waccan jarabawar shikenan sai ya shiga jaje da damuwa daga cewa Allah bai mishi komai ba Allah ya mu labarin cewa fa ammal insanu idza mubtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. In Allah ba shi arziki, Allah ya karrama shi, ya mishi abubuwa, sai rika cewa gaskiya mu Allah ya so mu, Allah ya mana kaza, Allah ya mana kaza. To amma inda Allah zai juya ya mishi jarabawa da rashin arziki na lahiya ne ko na menene, shikenan sai ka same shi mutum ne mai jaje, mana ubangijina bai girmama ni ba, ubangijina bai mini ba kaza, ubangijina bai mini ba kaza. To wannan baya daga cikin hali na bayin Allah na gari. Malaka wa bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammul al-masa'ib as-sabr was-salah. Babban abubuwa guda biyu wanda da su ne ake neman mutum ya jure akan wani bala'i, to babu kamar sallah da hakuri. Sallah tana daga cikin manyan abin da take sa mutum ya mance wata jarabawa da Ubangiji subhanahu wataala ya mishi. Kana cikin damuwa, kana cikin wani abu na takura, yana daga cikin sunna na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ka tashi kai sallah. Hadisi ya tabbata, Manzo sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun salla. Annabi sallallahu alaihi wasallama in wani abu ya zo mishi abu mai tsanani, mana zuciyar shi ta hau, ya shiga cikin damuwa, ko kawai kai tsaye sai alwallahi shiga sallah. Saboda sallah ita ce zata yaye ma mutum, kana shiga sallah zaka mance da komai. To bayan sallah sai kuma hakuri, to hakuri shi ma na daga cikin abin da yake sa bawa yayi ya dauki dukkan wasu jarabawa da Allah subhanahu wataala ya mishi. Kun ga abin da Allah ya ma jarabawa annabin Allah Ayyub, Allah subhanahu wataala yake cewa kana sabiran inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu kana awwab. Mana mutum ne mai hakuri, Allah ya jarabe shi da iyalin shi suka watse, Allah ya jarabe shi da rashin lahiya shekaru aru-aru bai samu lahiya ba, komai nashi ya kare, mutum ne mai dukiya. Sai Allah subhanahu wataala ce mun same shi mai hakuri, madalla da wannan bawa, mana madalla da bawan nan ya kasance mai mai da al'amari zuwa ga Ubangiji. Shedan kamar da ruwayoyi suka zo sai zo rika raya mishi abubuwa, kai kaza mana ko kai kaza, ba a taba samun shi ba rana guda wanda ya taba jaje cewa wannan rashin lahiya da Allah ya dora mishi abu ne wanda bai ba, a kullu kowane lokaci godiya yake. To saboda haka daga baya Allah subhanahu wataala bayan ya warkar da shi ya maido mishi komai da ƴaƴan shi da matan shi da dukiyar shi duk Allah arzikin da Allah subhanahu wataala ya mishi, sai Allah ya maido mishi daman jarabawa ce. To haka ya kamata bawa na gari ya kasance. To bayan sallah hakuri, sai malamai suka ce hakuri guda biyu ne, was-sabru ala fi'li ta'a wal qurbat was-sani aktsar sawaban li'annahu maqsud. Akwai hakuri ala tarkil ma'asim maharib, hakuri dan mutun ya bar abinda Allah ya haramta, abu kaza kana kallon shi yana burge ka mai dadi ne, abu ne wanda so dayawa zuciya take so, to amma Allah ya haramta sai ka haru, to kaga wannan hakuri ne, dole sai ka jure ka samu zuciyarka hakuri. Idan ba haka ba, kana kallon dukiya ta haramu sai ka fada, ko kuma shahawa wadda take ta baki, ko kuma shahawa wadda take ta farji, to so dayawa idan mutum ba mai hakuri bane sai ka ga cewa shedan ya rinjaye shi ya fada wannan abu. Hakuri na biyu kuma shine hakurin da mutum zai yi wajen yi ma Allah da'a da biyayya, shi ma na dole sai mutum yayi hakuri. Kana cikin harkokinka sai a kiran sallah, to dole ka zo kai sallah, kai ka samu zuciyarka hakurin wannan, ko kuma a kana barci zaka tashi kai alwala zuwa sallah asuba. To wannan duka suna bukatar hakuri. Shi ne Allah subhanahu wataala mana kenan sai ki ba mu labarin cewa waɗannan abubuwan guda biyu to abu ne wanda bawa yakan dogara da su wajen dokar duk abin da Allah ya kaddara mishi. In aikin alheri ne, mana in jarabawa ka ta alheri ne, sai ka ci jarabawa. Idan jarabawan ba ta alheri ba ce ita ma, haka sai ka ci jarabawa, sai lamarinka ya zamanto mai kyau daga cikin bayan Allah na gari. Sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Allah ya ce kada ku ce ga waɗannan wanda aka kashe a wajen fage na yaki na fi sabilillahi, kada ku ce musu amwatu, kada ku ce matattu'a, bal mana man nan ballil idrab kamar an kore ka ce shahidi macece ne sai Allah ya ce bari dai raye suke rayu ne su to wannan aya ce wadda take nuna fadalan jihadi fi sabilillah ba jihadi bana cewa kabilarka ta ji rinjaye akan wata kabila ko kuma launinka a ce kai jan fata ne kana so ya zamanto akan saman wani launi ko kuma kasarka akan wata kasa ana ana magana ne fi sabilillah sabilillah shine li'ilai kalimatillahi dan kalmar Allah ta zamanto ita ce a sama iyal kulliya to duk wanda ya aikata wannan shine jihadi fi sabilillah kuma jihadi bai takaita ba da makami kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa jahidul mushrikin ko kuffar bi alsinatikum ko bi amwalikum wa anfusikum kaga idan ana zancin jihadi akwai jihadi na kudi dukiya Allah ya maka arziki kana iya jihadi da ita ka gina masallataiya ka yi makarantu ka bude kohohi wanda za a ma bayan Allah abubuwa na alheri wanda za a tabbatar da su akan addini wannan shi ma jihadi ne ko kuma wanda zai kira zuwa ga Allah bi alsinatikum magana wa'azi fadakarwa yin nasiha ga wanda wani abu ya koye mishi ko kuma ya sani amma kuma yake takewa sai ka mishi nasiha a cikin hikima wannan shi ma jihadi ne kuma akwai jihadi na rai shine wanda za a yi yaki to so da yawa idan ce jihadi wancan shine yake zuwa kwakwallo mu kai tsaye to idan mutum ya rasu a wannan hali Allah subhanahu wataala sai ya ce ba a ce ban matattu ne su a mutane ne rayayyu kamar da hadisi ingantacce na Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna arwah ash-shuhada fi hawasil at-tuyur al-khudari tusrahu fil jannati haythu sha'at duk wanda ya mutu a wajen fagen yaki wanda ke shahidi ne wa yaki na fi sabilillahi dan kalmar Allah ta yi sama to wannan mutumin yana mutuwa za a dauki zuciyar shi a kasa a cikin wani tsuntsu a cikin aljanna wasu tsuntsaye kore mana wasu tsuntsaye na ni'ima za su rika yawo da shi inda ya ga dama mana shine bal ahya'un bari dai mutanen da suka mutu a wajen yaki fi sabilillahi a raye suke annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce summa tahwa aw tahwi ila qanadili mu'allaqa tahta al-arsh fattala alaihim rabbuk ittila'atan sai akwai a al'arshi da ubangiji subhanahu wata'ala sai wannan tsuntsaye sai su rika zuwa suna mallakuwa shikin Allah subhanahu wata'ala sai ya leka ya gansu fa qala sai ya ce musu ma za ta bugun ko wanda kuka mutu a wajen yaki shahidai me kuke so a muku a cikin wannan aljanna qalu ya rabbana wa ayi shay'in nabgha wa qad a'taytana ma lam tuti ahadan min khalqik sai suka ce ya Allah me muke so kuma tunda ka mana abin da baka ma kowa ba ai ba mu bukatar komi summa ada ilayhim bi misli hadha falamma ra'u annahum la yutrakuna min an yus'alu sai na Allah sai sake tambayar su ba kwa san komi suka ce ya Allah ai ka mana komi Allah ya sake musu da suka riga ya ce cewa a ba za a fasa tambayar su ba sai sun ce suna son wani abu qalu sai suka ce nuridu an taruddana ila dalil dunya sai suka ce to ya Allah mu abinda muke so a mai da mu duniya wa nuqatila fi sabilik mi yaki saboda daukar kalmarka hatta nuqtala fika maratan ukhra ya Allah ha a sake kashe mu dan daukaka addininka ko kuma dan taimaka mu addininka wannan shine abinda suka nema sai Allah subhanahu wataala yake ce musu lam yarawna min athawabi ash-shuhada'a aw lima yarawna min thawabi ash-shuhada'a wannan magana da suka yi irin larin da suka gani a aljanna shi yasa suka ce ya Allah a sake mai da mu duniya a kashe mu fi sabilillah wa yaqulu ar-rabb azza wa jalla inni katabtu annahum ilayha la yurja'u aini na kaddara kun san cewa na yi rubutu duk wannan da ta mutu to bata dawowa to amma ba da haka ba da Allah subhanahu wataala sai ya karrama su su zo duniya kuma su yi jihadi kuma haka su sake mutuwa don samu ƙarin fadala wanda ke karantar da mu matsayi ne mai girma mutum ya zamanto shahidi fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa fa ulaika ma allazina an'ama Allah wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ya ba labarin mutare gagari bayan annabawa siddiqai wasu aka kamo shahidai, ma'ana wata daraja ne, wani kambe ne na girma. Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba bayin shi. Kuma da yawa daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma salafus salih wanda suka so baya, wasu sun shiga wurare waɗanda suke da mamaki, amma Allah subhanahu wataala bai rubuta musu shahada ba a nan wurin, sai suka rayu har suka mutu a bisa gado, kamar sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama Khalid bin Walid yake cewa ba inda bai shiga ba wajen gubarmaya, a jikin shi babu inda zaka shafa ka dan laliba illa kaga sai kaga suka ko na mashi ko na takobi ko sara, amma ya ci gani yau zan mutu a gado kamar yanda raƙumi yake mutuwa a garki. Mana ya so Allah subhanahu wataala ya karrama shi da ita wannan shahada, fadala ce mai girma. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin fadalar ta a cikin shi wannan hadisin, dan idan mutun ya san cewa lalle tabbas idan ya rasu kai sai Allah subhanahu wataala zai rubuta shi daga cikin aljanna, bari ma dai zuciya shi tana cikin aljanna, to wannan ba karamin fadala bane. To Allah subhanahu wataala yakan arzuta wasu daga cikin bayin shi da ita wannan shahada, kenan sawa'un takan kasancewa a cikin fagen yakin ne, sawa'un wani ma kariyar dukiyar shi ce ko kariyar iyalin shi ko kariyar kasar shi. Da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid, wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid, wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Duk wanda kare shi dan kare iyalin shi, matanka da yayanka, wani zai musu wani abin da bai dace ba, har kare su wanda shi ma shahidi ne, ko kuma mutumin da yake kare dukiyar shi dan kada ta salwanta har ya rasu shi ma wannan shahidi ne, ko kuma dan mutuncin ka ma ko mutuncin kasar ka, ko kuma mutumin da a ce ya wada cikin ruwa ya rasu shi ma wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidi ne, ko kuma wanda gobara ta halaka shi. To amma kuma shuhada ne wanda kuma ala darajat, wadancan wadanda suka yi yaki gwagwarmaya wajen ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala sun yi waɗannan daraja, ma'ana matsayinsu yana kan waɗannan, amma wannan shahidi ne, shi ma wannan shahidi ne. Allah subhanahu wataala ya taimake mu.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Allah subhanahu wataala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf, zamu jarabe ku da wani abu daga cikin tsoro, mana ya zama mutum yana cikin hurgici baya da nutsuwa game da rayuwar shi, wal ju', ko kuma mu yi muku jarabawa wadda take ta shafi yunwa, babu wani abinci isasshe, wa naqsin min al-amwal, akwai kuma jarabawa da Allah subhanahu wataala zai yi game da bayin shi na takaituwar dukiya. Dukiya ce el kadan ta tawaya, da akwai ta zamanto ta tawaya, ko kuma asalin daman babi ta el kadan ci. Wal anfusi, haka kuma kenan naqsin min al anfus, rayuka ya zamanto ana mace, wannan ya rasu, an dauki masoyin wannan, an dauki dan wannan, baban wannan, haka wanda duk yana daga cikin jarabawa da Allah subhanahu wataala ya kan ma bayin shi. Wat samarat, da kuma ƴaƴan marmari, mana irin su lemu su gwaiba su banan su anana da duk wani abin da dai wanda yake kayan danye ne to su ma Allah madaukakin sarki yakan ma bayan shi jarabawa ta wannan bangare sai Allah ya ce bashir sabiri mana kai albishiri da cin nasara ga duk wanda suke masu hakuri ne kaga Allah subhanahu wataala shi hudar da mana ta ayoyin da makaranta guda biyu wanda suka wuce dan Allah madaukakin sarki ya mana bayanin irin jarabawar da yake ma bayan shi kuma sai ya rufe ayar da cewa wa bashirin sabiri kai albishiri da cin nasara da samun rabo da duk wanda suka kasance masu hakuri ne game da jarabawa da aka musu akan tsoro ko yunwa ko tawaya arziki da rayuka ko kuma kayan marmari sai suka hakura suka ma Allah godiya ta wannan bangare to Allah madaukakin sarki zai saka musu da alheri alladina idza asabatuhum musibatun sune idan wani abu samuwa ya same su wata musiba ko wani bala'i wani abu wanda yake mara kyau qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba sa fadin wata kalma sai inna lillahi ga Allah muke mu gaba ɗaya mu ma da Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma wa inna ilaihi raji'un kenan kaga idan mutun ya san da wannan wani abu duniya ba zai dame shi tunda kai daga wajen Allah kake Allah shi ya halice ka shi ya samar da kai lokacin da babu kai kuma wannan abin da ka rasa ya kasance abinci ne ko ya kasance wani abu ne na dukiya ko kuma rayuka ko abu ne abinci samarat yayan kayan marmari kenan sai ka san cewa su ma daga wajen Allah suke to wannan kuma ita ce kalma wanda ya kamata a ce kowane bawa idan Allah subhanahu wataala ya jarbe shi da wata jarabawa sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma lalle wadannan suna da wata du'a'i daga wajen ubangiji subhanahu wataala a gare su ko kuma Allah zai ba su wani matsayi da fadala wa rahmatun kuma suna da rahama kasancewar mutum ya samu kanshi a cikin wanda za su shiga gidan aljanna rahama ce da ubangiji subhanahu wataala kasancewa a nan duniya Allah ya hore maka hanyar da zaka bautata mishi har a gobe kiyama ka samu aljanna wannan shi ma rahama ce wa ulaika humul muhtadun Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan su ne shiryayyu masu hakuri akan duk wata musiba da bala'i masu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to waɗannan su ne shiryayyun mutane Allah subhanahu wataala ya kan ma bawa jarabawa da kuma imtihani dan ya san su wane ne masu jajircewa zaka samu wani shi da dan wani abu kadan ya same shi shikenan jaje zai shekara guda bai ba masassara ko ciwon kai ko wani kwarzane amma da ci wani dan kwarzane ya same shi ko wata masassara ta kwana daya ko ciwon kai jaje a kai ni likita a kirawo likita ina za ni a zan tai turai abubuwa wanda shi yana ganin kamar shi ya kanshi kamar Allah idan ya niyya mana ba zai mishi ba abin da ya ga dama da shi ba zaka samu hakuri ba a gare shi to wannan baya daga cikin sifa ta bayan Allah na gari shiryayyu shi yasa Allah subhanahu wataala a ƙarshen aya sai yake cewa ulaika humul muhtadun kenan ana so mutum ya zama to mai hakuri ne Allah ya ce wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa za mu jaraba ku mu ga su waye masu kokari shi ne mana al-mujahada daga mufa'ala ne mutumin da jarabawa tana zo mishi shi kuma yana zo mata da hakuri da jajircewa da kuma wa nablu akhbarakum mana kenan sai mun jaraba kuma gaba ɗaya ku ya taya za mu samu labarin cewa wane mutumin kirki ne taya za a gane wane mai godiya ne da Allah taya za a gane wane mai hakuri ne sai an jaraba shi dan idan mutum Allah bai mishi jarabawa ba kenan ba za a gane ba yaya yake saboda haka Allah subhanahu wataala yakan jaraba bayu da abu biyu malaika ta fataratul bisarra'i wa taratul bidarra wa Allah madaukakin sarki wani lokaci sai jaraba bawa da abin da yake horanta mishi rai abu ne wanda kana jin dadin shi abu ne mai kyau a gare ka amma kuma jarabawa ce daga cikin su kaga ilimi idan aka samu mutum mai ilimi ne Allah ya bashi ilimi abu ne wanda yake jin dadi shi ne mai ilimin ya samu Allah ya bashi yana farin ciki da wannan to amma jarabawa ne hujja ne a gare ka a gobe kiyama idan baka yi aiki da ilimin ka ba Allah subhanahu wataala zai kai ka gidan jahannama kuma za a maka azabar da har sai ya zamanto mutane kowa yana kallo hadisi ya danganta akan haka ko kuma Allah subhanahu wataala ya jarabe ka ya baka wani mulki wani gabaci ko Allah ya jarabe ka ya baka dukiya me za ka yi da ita irin wani abubuwa ne wanda suke nuna eh lalle cewa wane Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya kuma shi mai godiya ne to shine mutumin da zai aikin kirki gina masallaci ya makaranta ya taimaka wa dalibin ilimi ya taimaka wa mabukata marayu da ara'il da sauransu da makwabtan shi da yan uwan shi to wanda ke ne ya nuna cewa eh lalle wane mai godiya ne kuma Allah subhanahu wataala ya arzuta shi da dukiya wadda take tasarra ma'ana mai nuna farin ciki ƴaƴanka Allah yana iya jarraba ka a kansu mataye naka Allah subhanahu wataala yake iya jarraba ka a kansu dukansu waɗannan jarrabawa ne fitina ce Allah subhanahu wataala ya kama bawa ya ga cewa zai ci jarrabawa a ko kuma zai fadi to haka kuma akwai darra akwai abin da in yazo da mun ba na farin ciki bane abu ne wanda yake na bala'i kaga kaman bi khawfi wallablu lakum shay'in min al-khawfi wal-ju'i kaga tsoro kaga yunwa da wayar dukiya da sauransu dama irin abubuwa ne wanda bawa baya farin ciki da zawansu haka kuma na qasmin al-amwali wal-anfus was-samarat a samu wani kusa da kai sai rasu matarka ko danka ko mammaka ko babanka kaga wani abu ne wanda zai bakanta maka rai kware da gaske to abinda ake so anan ka kasance cikin masu hakuri sai ka shiga layin wabashir sabiri kenan babu abin da yake akan ka illa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan wannan shine abin da kada ya kamata amma kace ka riga wani kuka ko irin da jahiliya da ake yayya ga jiki idan baban gidan ne ya mutu babban a riga dawa kabar mu mun shiga uku mun shiga kaza abubuwa wanda suke kalmomi na jahiliya to kaga wannan baya daga cikin addini baya daga cikin karantarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ake so mutum ya ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malaka cha fa innal ja'a wal kha'if kullu minhum ma yazharu zalika alayhi so diya wani kuma jarabawa da Allah ya mishi da ka kalle shi kana iya ganewa in kaga mai tsoro wanda yake ba a nitsabe yake in ka ganshi ba na a hurgice yake haka kuma shi ma wanda yake mai yunwa sai ya rame ya kanjame to wannan jarabawa ce wanda kai tsaye bawa ma daga cikin bayan Allah zai iya ganewa to amma ba a so mutum ya jaje ko kuma ka daga kai wani kuka wajen bayan ma bawan Allah in har za ka kai kukan ka sai daga kai kukan ka wajen Allah subhanahu wataala kuma kai haƙuri shi sa Allah subhanahu wataala a wata ayar sai yake cewa libasal ju'i wal khawfi bi shay'in min al khawfi wal ju'i sai Allah subhanahu wataala sai yake cewa libasal ju'i wal khawfi kamar yadda ka san mutum ya sa riga da ka gan shi ka san wace irin kala ya sa riga fara ce ko baka ce ko masara ce ko wace irin kala ce to wani jarabawar da Allah ya mishi da ka gan shi kana iya ganewa to akan so mutum ya zama toma cikin masu hakuri wal anfusi wa naqasin min al amwali zihabu ba'daha wal anfusi kal maut al ashab wal aqarib wal ahibba was samarat ay tughillu al hadaiq kaga idan aka zama to tawaya wajen dukiya tana yawa kana da arziki Allah ya amshi wanda kana daga cikin mulkin Ubangiji subhanahu wataala shine ar-razzaq Allah ya baka yaya ko kuma iyaye ko mata sai Allah ya amshi to wannan shi ma duka yana daga cikin mulki na Ubangiji abinda ake so a gare ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma Allah ya baka kana da wata gona ta kan kama komai yayi sai Allah ya aiko mata wani abu wani kwari ko wata fara to wannan shi babu abinda ake kanka illa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abinda zai gadar ma da lada a wajen Allah subhanahu wataala amma duk abinda zaka fadi zai saka asara kuma ba zai amfanar da kai komai ba malaka kama qala ba'du salaf fa kanat al-ba'du an-nakhil la tusmiru ghayra wahidatin yana daga cikin tawaya na kayan marmari sai suka ci har a wancan lokacin bayan Allah nagari suke cewa sai kaga gona ta dabino guda amma sai ga dabino uwa guda za ta yi ƴaƴa to wanda yana daga cikin annabs fi samarat مالتي وقل هذا وامثاله مما يختبر الله به عباده duka abubuwan da Allah ya zana mana na tsoro na tawaya na arziki da sauransu na abinci to wannan duka yana daga cikin abin da Allah yake jaraba bayu fa man sabara asabahu duk wanda ya hakuri sai Allah ya bashi lada wa man qanata ahalla bihi iqabahu shi ko wanda ya zamanto yake hakuri yake abubuwa wanda yake nuna kasawar shi to Allah subhanahu wataala sai mishi hukuma kaga ya hasara bibi ka rasa abun baka hakura ba kuma Allah ya maka azaba wa bashir as-sabirin sai Allah subhanahu wataala yake cewa kai bishara ga masu hakuri sune wanda za su yarda da abin da Allah subhanahu wataala yanka musu duk abin da Allah ya jarba su na kirki ne na horin ciki ne ko kuma na bagin ciki ne sai na Allah subhanahu wataala sai ya ce allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un malaji tasallamu biqawlihim hadha amma asabahum shi bawan Allah nagari yana daga cikin sufofi na bayan Allah masu hakuri kai tsaye idan musiba ta zo mushi sai ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un banda shi babu wani abin da yake yi bai wadin wata magana ma balle har yaje ya samu hushin ubangiji subhanahu wataala dan duka abin da ya same ka kaddara ce ta ubangiji abin da Allah ya kaddara ne to daga cikin bayan Allah kuma dukkan wanda zai ce yaki da kaddara ta ubangiji to lalle ne baya ga da kyau ba sai Allah subhanahu wataala ya ce ulaika alaihi salawatu min rabbihim ay sana'un min Allah alaihim Allah zai yabe su Allah zai karrama su Allah zai girmama su kai bari ma addu'a ta ubangiji ta musamman ga mutumin da Allah zai mishi jarabawa ta mummuna kuma ya dage ya hakura yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa rahmatun sa'id ibn jubair sai yake cewa ay amaratun min al'azab abinda ake ni da rahama shine Allah zai amintar da su da azaba ta gobe kiyama kina Allah zai sanya su daga cikin ɗan aljanna Allah ya samu daga ciki sai Allah ce wa ulaika humul muhtadun bala ce wa qad warada fi sawabil istirja'i ladan istirja'i istirja'i shine lokacin da zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala shaki cima istirja to yana da lada ta musamman akwai hadisi wanda suke masu yawa daga cikin su akwai ruwaya ta Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala daga Ummu Salma ɗaya daga cikin uwaye na Ummu Dai take cewa atani Abu Salma yawman min inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ummu Salma kenan Abu Salma kenan ita uwar Salma kuma baban Salma kenan mijinta yazo watar ya dawo daga fada ta manzo sallallahu alaihi wasallama can masallaci فقال سيكي تعالى قد سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به يتي يو يتي ما تش يو ناجم مغانا تتهورا تامن ري او جمع الله صلى الله عليه وسلم قال سيكي تعالى ما ناك متى مشكلة وچا مغانا تكجي ميهورا تري سيكي متى اي النبي ياتي لا يصيب احدا من المسلمين مصيبة babu wata musiba da za ta samu ɗaya daga cikin musulmai fa yastarji' inda musibatihi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da Allah ya aika mushi da ita wannan musiba summa yaqulu sai annan yace Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah ka mini lada ko ka bani lada game da wannan musiba da ka dora mini Allah ka bani ladanta kuma ka maye mini abin da ya alheri ma'ana misali a ce mutum ya rasa iyayen shi ko kuma ya rasa matar shi ko dan shi sai ce Allah ka bani ladan wannan musiba kuma Allah ka bani mamaye na alheri ko kuma dukiya ko abin da ya kama da wannan sai yake cewa illa fu ila zalika lahu yana abin da ya haranta mishi rai in dai musiba ta same ka ka karanta wannan addu'a اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فسي الله يا ماما يا مكا نا الهي تبس قالت ام سلمى سي ام سلمى تاتي فحفظت ذلك منه بابا سلمى دي هدو wannan magana sai na harrace wannan hadisi take cewa sai tace falam ma tufi abu salma istarja'tu lokacin da ya rasu kenan mijin nata ya riga ya tarasuwa sai tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qultu sai kuma tace sai nace allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha kenan wacce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda shi abu salma yace yaji wannan kuma ya faranta mushi rai summa rajatu ila nafsi fa qultu sai nan kuma tace sai na dawo bayan na hudu wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqli fi khairin minha tace kuma sai nake tunani min aina li khairan min abi salma yaya za in samu wanda yahi abu salma alheri take ta tunani miji ne wanda sun yi zama na albarka sun yi zama na mutunci tana ji da shi tace to ya za in samu wanda yahi shi alheri tana tuna maganar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda abu salma ya ba ta labari cewa in dai mutun yayi wannan addu'a to shi ko Allah madaukakin sarki tabbas sai ya mishi canji na alheri sai ta to yanzu gashi abu salma ya mutu gashi kuma na yi addu'a to amma kuma ta ina zan samu wanda yayi shi falamma qadat qadaitu iddati ista'zana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kuma Allah da ikon shi lokacin da ta kare mana zama iddar ta yi ko kuma mu ce ta kaba kawai sai ga sallama ta manzo sallallahu alaihi wasallama ko gidanta tace wa ana adbugu ihabul li tana jima wata hawata tana gyarawa tace fa gasaltu yadi min alqarazi wa azantu lahu wadatu lahu wisaratan adam hashuha layf tace sai na wanke hannuna na dauko matashi mai tamshi na shuhuda ma annabi sallallahu alaihi wasallama faqa'ada alaiha sai ya zamna tsira da wanka da ta fita gare shi fa khatabani ila nafsi tace sai manzo Allah ya ma kanshi hudubata sai ya ce mana yana son neman armanta to a lokacin ne ta tabbatar da cewa eh lalle wannan addu'a da ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana da shi Abu Salma ya ce annabi ya ce in dai mutum ya wannan addu'a sai Allah ya bashi mamayi yadda abin da ya rasa to sai ta ga ashe abin ya tabbata tun daga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma tabbas kenan ya yi mijinta tace fa khatabani ila nafsi falamma faraga min maqalatihi qultu ya rasulullahi ma bi Allah ya kuna bika ragaba tace ya manzo sallallahu alaihi wasallama ni na ga ai bai baka bukace ni ba in zama to mata a gare ka tace walakin ra'atun ghiratun shadida fiye gira shadida ta ce ni mace ce mai tsananin kishi kuma ta san manzo sallallahu alaihi wasallama yana da mataye fa khafu an aturka minni shay'an yu'azzibuni Allahu bihi ta ce ina tsoron ka arme ni in je in yi wani kishin da Allah zai mini azaba ta ce kuma abu na biyu wa ana imratun qad dakhaltu fi sinni ta ce na yi shekaru da yawa wa ana zat iyal ina da ƴaƴa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace amma ذكرك من الغيرة فسوف يذهبه الله تاتي اما da kikace kina da kishi to zan roki Allah ya tahiyar da wannan kishi naki yace wa amma ma zakarti min sinni faqad asabani mislu ma asabaki tace da kikace kina da shekaru ai ni ma ba yaro bane ni ma da shekaru na yace wa amma ma zakarti min al'iyali fa inna ma iyaluki iyali tace kuma iyalinki da kika ce su ma iyali na ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata shikenan sai ta yarda da manzo sallallahu alaihi wasallama kenan nan mahallin shahidi me yake nuna mana lalle ne tabbas dukkan mutumin da Allah ya jarbe shi da wata musiba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlif li khairan minha to lalle tabbas sai Allah ya canza mishi abinda yayi alheri da abinda ya rasa Allah subhanahu wa ta'ala ta muke mu kina zamu dakata nan abinda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda yake da kuskure ne Allah ya gafarta mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi